Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 13 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
Babban lawyer America Merrick Garland ya nada wani lawyer na musamman da zai bincike yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban Amurka Joe Biden dake Washington da kuma a gidansa a jihar Delaware. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na daukar sojoji a kasar Serbia da sauran sassan duniya. Prime Minister Japan Fumio Kishida na neman kasar Canada ta taimaka wajen yaye kasarsa daga amfani da man fossils daga wurare kamar Rasha.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko. Za ku ji cewa a yayin da ya rage makonni a gudanar da babban zabe a Najeriya, wasu daga cikin kananan jam'iyyu a kasar sun bayyana fargaba game da tasirin da kuɗi zai iya yi a zaben. Za kuma ku ji cewa bayan rashin samun daidaito dangane da yarjejeniyar ƙara albashi kaso 60 cikin 100 tsakanin ƙungiyar ƙwadago da gwamnatin Ghana. Gwamnatin Ghana ta fitar da wata sanarwa da ya nuna cewa ta ƙara albashin duk ma'aikatan gwamnati da kaso 30 cikin 100. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira zai gabatar. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban lawyer America Merrick Garland ya nada wani lawyer na musamman da zai bincike yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban Amurka Joe Biden dake Washington da kuma a gidansa dake Wilmington a jihar Delaware. Garland, babban lawyer na Amurka, ya zabi Robert Hur, tsohon mai gabatar da kara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland don gudanar da binciken. Haka kuma Hur ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Matakin na Garland na zuwa ne bayan nadin lawyer na musamman Jack Smith don ya gudanar da makamancin wannan binciken akan Trump. Tsawon watanni, tsohon shugaban Amurka Trump ya so ya kimika muhimman takardun sirri ga hukumar adana takardu da bayanan tarihi ta ƙasa, kamar yadda dokar Amurka ta tanada a lokacin da ya sauka daga kan mulki shekaru 2 da suka gabata, amma ya kwashe takardun zuwa Mar-a-Lago, wato inda yake zama a jihar Florida. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na daukar sojoji a kasar Serbia da sauran sassan duniya. Mai bada shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Shelley, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Serbia Alexander Vucic a birnin Belgrade. Mun ga cewa dakaran Wagner na neman daukar sojoji daga Serbia da sauran wurare. Wannan wani abu ne da ba za mu amince da shi ba. Abinda Vucic ya fada wa manema labarai kenan bayan taron. Ya kara da cewa ban sani ba ko akwai damuwa game da batun a Serbia. Mun bayyana damuwarmu kuma muna fatan yin aiki tare da gwamnati a nan Belgrade da sauran wuraren da dakaran Wagner ke aiki don kawo karshen ayyukan su. Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida na neman kasar Canada ta taimaka wajen yaye kasarsa daga amfani da man fossil daga wurare kamar Rasha. A jiya Alhamis ne dai Kishida ya kai ziyara birnin Ottawa a karon farko a matsayinsa na shugaban gwamnatin Japan a zaman wani bangare na rangadin wani rukunin kasashe 7 da yake yi. Kasar Japan ce ke rike da shugabancin kungiyar G7 a wannan shekarar, kuma tana shirin karbar bakuncin taruka da shugabannin wasu kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya. Kasashen sun hada da Burtaniya, Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Amurka da kuma tarayyar Turai. Japan din na shirin yin amfani da matsayinta na jagorancin kungiyar kasashen wajen hada kan sauran kasashe akan harkokin tattalin arziki da kuma ladabtar da Russia saboda mamayar Ukraine. A daren ranar Laraba ne dai kishi da ya isa birnin Ottawa daga London. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Madalla an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A yayin da ya rage makonni a gudanar da babban zabe a Najeriya, wasu daga cikin kananan jam'iyyu a kasar sun bayyana fargaba game da tasirin da kuɗi zai iya yi a zaben. La'akari da yadda al'amura suka wakana a zaben da suka gabata a wasu jihohi dake kasar. Daga Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da rahoton.
Harkokin zabe musamman a kasashe masu tasowa irin Najeriya al'amari ne da aka shafa tsawon lokaci ana fadakar da al'umma akai da su nisanci kansu daga yan siyasa marasa kishin kasa dake amfani da damar wajen sayan ƙuri'un jama'a a lokutan zabe da ƙarshe a zo ana da na sani. Senator Patricia Nawomi Akwashiki daya ce daga cikin shugabannin jam'iyyar ADC kuma gano da ta shaida yanda al'amura suka wakana a zaben jihar Ekiti tace su dake kananan jam'iyyu ba su san makomar su ba.
Na buda fa bai zama abun damuwa ba amma lokacin da aka fara voting ana using beavers din nan ne na gan ana sayan vote mun je Ekiti lokacin da za a yi governorship election wallahi ana sayan vote sai ka gan a kirga 10,000 wani party na bada 10,000 wani 5,000 wani 3,000 so lokacin ne na san ana yi voters card amma gaskiya an saya vote a idon mu a Ekiti ni ban je Oshun ba amma mun je Ekiti in kin gan wasan kudin da aka yi bayan da munyi macin
talauci ya kasance ɗaya daga cikin matsalolin da ke sanya jam'iyyun siyasa yin amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'un al'umma abinda yasa akasari ba cancanta ake bi ba. Lamarin da Kabiru Usaini shugaban jam'iyyar ADC ta jihar Jigawa yace illan hakan kuwa zai gurbatar da ci gaban da ake yau ko samu a Najeriya.
In har za a ci gaba da saida ƙuri'a to gaskiya za a shiga cikin wani irin hali za a ci gaba da shan wahala sosai da sosai kullun kuna ganin harhawar farashi da dai sauransu saboda rashin tsari ne na shugaban in dai har dan Najeriya ba zai hankalta ba ya fadaka ya gane cewa lalle abin da yake bai dace ba.
Shi ma dan takarar kujerun sanata daga jihar Gombe Ahmad Adamu yayi kari da cewa
mutanen Najeriya a yanzu ba za su ga yawa duk wata kasa a duniya wahalan da suka sha ba su suka fi kowa sanin wahalan da suka sha idan suna ga ba za su yi wa kansu kiyamun laili ba akan wannan matsala din su sabar wa kansu yanci su samu saukin rayuwa ai dukkanmu muna shan wahala kuma amma ina da yakinin mutane sun yi korafin sun wahala kuma su za su canja da kansu za su zabi cancanta.
A nata bangaren da hukumar zabe ta INEC ta ce tana aiki tare da sauran masu ruwa da tsaki don tabbatar da cewa an bi ka'idojin zabe a kasar kuma sun jaddada batun hukunta duk wani dan siyasa da aka kama da laifin amfani da kuɗi wajen jan hankalin talakawa masu jefa ƙuri'u a ranakun zabe. Jami'an yada labarai a hukumar ta INEC Zainab Aminu ta ja hankulan masu kada ƙuri'a da su yi amfani da cancanta wajen zabe mutanen da za su yi musu aiki ba tare da la'akari da masu ba su kuɗi ba.
Kira ga su mutanen da suke saida wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin. Kenan ka saida ƴancin ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza. Ka saida ƴancin ka na dan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zabe kuma kai zabe ka zabi shugabanka. Ka saida shi akan kuɗi kalila. Wannan ɗabi'a ce marar kyau kuma muna bin duk hanyoyin da ya kamata mu wayarwa mutane kai na su guji yin haka. Duk wanda aka kama shi yana aikata haka za a hukunta shi daidai da yadda dokar ƙasa ta tsara.
Ana dai fatan zaben shekarar bana ya bambanta da na shekarun baya domin samun shugabanni masu kishin ƙasa da za su taka rawar gani wajen samawa ƙasar mafita daga matsalolin da ke addabarta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
China ta cicciki wata yarjejeniyar tsaro da aka cimma ranar Laraba tsakanin Burtaniya da Japan wacce ta bada damar tura dakaru tsakanin kasashen biyu. Burtaniya da Japan sun bayyana China a matsayin kalubale a yankin Asia da Tekun Pacific. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Wenbin ya fadawa manema labarai a Beijing cewa yankin Asia da Pacific na zaman wurin koyi akan zaman lafiya da ci gaba ba wurin wasan siyasa ba. Wang ya kara da cewa ya kamata haɗin gwiwar tsaro tsakanin kasashen da abin ya shafa ta zama wacce za ta kai ga ƙarawa juna fahimta da amincewa da haɗin gwiwa tsakanin kasashe, kuma ba za ta haifar da tunanin makiya ba. Gwamnatin Biden na shirin tura wata tawaga zuwa birnin Havana a wannan watan don sake fara tattaunawa tsakanin Amurka da Cuba akan batutuwan da suka shafi doka da aka dakatar a ƙarƙashin tsohon shugaba Donald Trump, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis. Batun damuwar Amurka akan yaƙi da ta'addanci zai kasance cikin abubuwan da za a tattauna a kai, a cewar wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Gab da ƙarewar wa'adinsa a watan Janairun shekarar 2021, tsohon shugaba Donald Trump ya sanya Cuba a cikin jerin ƙasashen da Amurka ta ɗauka a matsayin masu ɗaukar nauyin ta'addanci, kuma gwamnatin Biden ta yi ta duba matakin tun bayan da ta kama aiki. Taron dai zai kasance irinsa na farko tun bayan da aka dakatar da tattaunawar, wacce aka fara a shekarar 2015 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, aka kuma dakatar da ita a shekarar 2018 a ƙarƙashin tsohon shugaba Trump. Shugaba Joe Biden ya fara sauya wasu manufofin Trump, amma kuma ya ci gaba da aiki da wasu. Yana mai nana ta cewa dole ne gwamnatin Cuba ta inganta kare haƙoƙin bil'adama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan rashin samun daidaito dangane da yarjejeniyar ƙara albashi kaso 60 cikin 100 tsakanin ƙungiyar ƙwadago da gwamnatin Ghana, gwamnatin Ghana ta fitar da wata sanarwa da ya nuna cewa ta ƙara albashin duk ma'aikatan Ghana da kaso 30 cikin 100, kuma zai fara daga wannan watan Janairu ta shekarar 2023. Daga Kumasi ga Hawa Abdulkarim ɗauke da ƙarin bayani.
Hakan ya biyo bayan wata ganawa da kungiyar kwadago ta shirya a ranar Alhamis 12 ga watan Janairu, bayan tattaunawa 10 da aka dinga yi tsakanin bangarori biyun amma ba a yi nasara ba. Kungiyar kwadagon da ta fara tattaunawa ta buƙatar ƙarin albashin kashi 60 cikin 100, yayin da kudirin farko na gwamnati shine kashi 18, bayan jayayya da aka dinga tafkawa ne kungiyar ta yanke shawarar rage kashi 2 cikin 60, wato ya koma kashi 58. Jim kadan bayan yanke shawarar wannan ne ministan aiki Bafuo Ewia ya ce an kare kashi 30 cikin 100 na albashi, kuma hakan ya kawo ƙarshen jayayyen kashi 15 na tsadar rayuwa da aka yi ta shekara 2022. Ministan kuɗi Ken Oforiatta a taron ya lura cewa karin zai kawo cikas ga harkokin kuɗin ƙasar, inda ya ce kan zai yi tasiri a kasafin kuɗi, amma muna da yakinin za mu inganta samar da ayyukan yi da kuma yarjejeniyar da muka yi da juna. Na ganin an samu zaman lafiya a ƙasar nan, yayin da muke duba da kudaden fanso da kuma matsalolin kwadago da dai makamantansu. Sai dai da jin wannan dai ga abinda ma'aikatan gwamnati a nan ƙasar Ghana suka dinga faɗa.
Sunana Yusuf Hamza, wakili. Mu ma'aikatan gwamnati dai mun nemi a bamu 60% ne. Mu su junior staffs da ke aiki ma gwamnatin nan, in ka duba kudin da ake biyan mu da 30% da aka kara ne, shi gaba wani kudi bane. Amma shi manager, director, supervisor sunan kudin kudinsu da 30% zaka kare ne, sai kuma su sun ce sama. Amma mu ɗan kasan, mu ɗan kasan na ko 100% ka kara fa, mu bai muna komi, ba mu ganin komi.
Sunana Malam Isa Almudarris, a matsayina na ma'aikacin gwamnati a yanzu halin da muke ciki, kai ka ciyar da iyalinka, mutane 5 har wata ya mutu jan aiki ne wanga lokaci. Duk da kacin muna aikin gwamnati din shi wannan albashin da aka ce an kara, amma wannan kari sam ba je biya mana bukata ba. Gan yanzu haka za mu je wurin ayyukokinmu amma ba da farin ciki ba.
Sunana Muhammad Mahfuz Bashir, dangane da ƙari kashi 30 cikin 100 akan kuɗin albashi da gwamnati ta yi, abu ne mai kyau don yana taimaka mana mu ma'aikatan gwamnati a wurin taimaka wa iyalanmu da kuma su dogaro a gare mu. Amma dai gwamnati za ta iya yi mafi da haka da ta ƙara mana kashi 60. Ina faɗi haka ne sabili da mawuyacin hali da muka tsinci kawunanmu a ciki a wurin tsadar rayuwa.
Hawa Abdulkarim, Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Akwai irin wanda yake ma nan ba su da iyaka murabus sai ma amamanta da mu duk ta ga maka PDP ko me kai a wannan PDP akwai irin ka to me ya buri kima
ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa
tsohon gwamnatin jihar Jigawa da kuma ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya a jihar Adamawa kenan ke gaya wa duniya irin buge-buge da bankaurar da suke ganin wasu manyan jam'iyyun kasar nan sun tsumbula shi kuwa gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawan jaddadawa duniya yake cewa babu yadda za a yi da gaggan yan arewa suna ji suna gani su bari gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi wa arewa illa
ga ne ga su Ganduje ga su Masari ga Malam Nasiru Rufai Atiku Babudu dukkanmu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana yan arewa
sai dai kuma sanata Rabi Musa Kwankwaso da shugaban committee wutan tarki a tare Najeriya ga duniya suke cewa irin gashin gallazawa yan Najeriya da ake fa alamu ne na cewa gwamnati ta riga ta shagala
yanzu gashi nan ma fada suke za su dora akan ma inda aka tsaya to su duk wannan abin da yake faruwa a ƙasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai
kamar yadda aka ce shi shugaban ƙasa wasu wannan bai sani ba ko wasu ban san sani sai Allah ya isa makar ta gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya
waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyan da muka tattaro domin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa talakawa yadda za a yi su yi walwala shiri na dari dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke hawa dandalin dire daren darusan siyasa dalla dalla mai yiwa kuma dandalin daddale dalla dallan na dungure kujerar dan takarar masarjan tare Najeriya na jam'iyyar APC daga jihar Adamawa sanata Ishaku Ilesha Abo ya kira taron manema labaru a birnin Yola har ma ya kira wakilin manuniya yana nuna mai cewa maganar soke takarar shi ta masarjan tare Najeriya da wata kotu ta yi kawai sallah aka yi amma babu
kamar da wasa ranan Lahadi ya kira lawyoyi yake su zo ranan Litinin zai yanka hukunci kowa ya zo kotu ya zo yace judgment is not ready yace a dawo gobe zai je after judgment muka dawo inda yana da hurumi yaje yayi shari'a wato a local government yace yace bai da hurumi yace yace bai da jurisdiction inda shi bai da jurisdiction yace na jurisdiction yace an sin proving case nasu akan cewa sun kore ne a jam'iyya
yanzu ya ka dauki wannan hukunci din da aka yi
na dauke shi wasan yara ne ya zai implementing ani ba ta zo kotu ba na da zage ba ta zo kotu ba wato Najeriya ta zama kenan gangan dabbobi kowaye abin da ya ganda ma so an ba ku judgment to in other case sai da suke gidansu don ba za su kai national secretariat ba a hakan din domin kada a yi ma wani gobe a ji ana bata ma mutane rai za mu tafi appeal court mu je mu yi vacating amma ba wai ya hana ni shiga zabe ba ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa
game da rikicin cikin gidan rungumannin mu fadin cikin jam'iyyar PDP da ya yage gwamnoni guda biyar da ake kira G5 kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamide ne yake ga duniya cewa ai waɗannan gwamnoni sun riga sun shiga jirgin tsilla-tsilla
to ne a gona in dai ba sa PDP to a gona da isa mu tarihi ta magana shine tunda sai sun fara auna sun gani ana kuzo zabe suna ganin yanayin mutane a fassara su kaga da kaje ibadan gokin ai cewa ai zai kira makin da ya fadi bayanin wala zaba ko zai makin da ya hawo ai ba ki cewa atiku 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 to shi ke cewa in suna PDP alhamdulillah yani su rayu amma idan ba sa PDP dukan su matsayin marigayi in o ga wasu siyasa ga sun gama yawo ga wake sun gama yawo
idan sun tafi wasu suna ganin cewa to kuma ya makomar misali sauran kujeru na ita kanta PDP
wannan kuma ya rige soyayya don da ke takara PDP na gwamna wannan kuma ya rige hukuncin takara sai su da hankali me zafi haka gidansu ne sun san girman ubansu sun san girman wasu in kai gona ne kai a wannan yanayin naku akwai gona masu shi a yanzu sannan akwai irin wanda yake manan ba su da iyaka murabur sai ma amamanta da mu duk ta kama ka PDP in ma me kai ko me kai a wannan filmin akwai irin ka to me abin rigima
tun bayan lashe zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC sanata Bola Ahmed Tinubu wasu yan kasa ke cewa wannan dan takara ne da zai kare kabila sai dai kuma gwamna Muhammad Badarin jihar Jigawa ya jaddada wa duniya cewa babu yadda za a yi su gaggan arewacin Najeriya suna ji suna gani su bari Bola Ahmed Tinubu yayi wa yan arewa talala
duk wani mai cewa za a kafa gwamnati ɗan Lagos su mamaye ƙarya ne saboda tun 2011 muka shako muke tare kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taba yi na zo aka canja yare ko aka fifita wani akan wani kuma abubuwa da yawa muna gaya masa ya ji kuma kamar yanda Malam Nuhu ya faɗa gane ga su Ganduje ga su Masari ga Malam Nasiru Erufai Atiku Bagudu da Masari gwamnan Katsina dukkanmu muna kusa da shi da dimbin mutanen arewa irin su Abu Ibrahim irin su Ibrahim Masari wanda suke suna zaune da shi shekara da shekaru kuma sun saba kuma an ga mutuncin juna kuma ba ma tunanin zai ci amana yan arewa ko kuma zai ci amanan mu ko kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amana arewa ba ko a ci amanar mutanen mu
sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kana wanda ke taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari sanata Rabi Musa Konko sana ganin matsananciyar matsalar tsaron da ake gani a Najeriya ba tana da nasaba da da mahukunta suka yi mata galala
babba wani da mu kasar nan shine harkar tsaro wanda duk abin da yake faru wannan sai an taka masa birki kuma a kasar nan ni na yarda muna da jama'a waɗanda suke za su iya aiki muna da kudade da sauran abubuwa da ake bukata na a tabbatar da an kare duk wani dan kasa wannan musamman ne maka magana ne a matsayina na tsohon ministan tsaro wannan abu ne wanda muka ga yadda ma muka kare kasar nan cikin yarda Allah kuma ma a lokacin nan karfin mu ma ya kai mu shiga kasashen Afirka ba ba su dauki yanzu abin da yake faruwa gaskiya muna mamaki kuma da yawa mutane suna ganin ana yin sakaci wanda wannan ba a taka masa burki ba Allah kadai ya san abin da zai iya faruwa a wannan kasa musamman ma Allah ya sauke a ce wani daga cikin wannan mutanen ko gauran su ya fito an sake cewa a tafi yanda ake dinna domin yanzu gashi nan ma fada suke za su dora akan ma inda aka tsaya to su duk wannan abin da yake faruwa a kasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai shi sa muka ce za mu dauki sojojin Najeriya masu yawa
game da maganar matsalar wutar lantarkin tare na jin da ake ta neman ci gaba da sayar da kamfanonin da ke tamfato wutar lantarkin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki na masokilin tare na Najeriya honorable magaji Dawo Aliyu ne yake ci gaba da dire dalla-dallan dalilan da yace za su ci gaba da bankado dukkanin wata badakala
mu dai mun yi rashin sa'a a kasar nan mutane suna cin amanar Najeriya kuma kamar yanda aka ce shi shugaban sa wasawan bai sani ba sai Allah ya isa magana ta fi gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya maganar na baka aiki ka ci amana ni ma Allah sai ya tambaye ni kamar yadda gana miki ana yin danyen hukunci akan harkar maganar makamashi da wuta a Najeriya saboda wuri ne da ake samu kuɗi wanda ba za su kirgu ba
to gaskiya ne cewa ko sai da kamfanonin wuta da aka yi da farko gwamnatin tarayya na ciki gwamnatocin jihohi na ciki an yi musu wata kama karya ne aka sai da waɗannan abubuwan ba tare da izininsu ba
to wancan karan bana nan amma a wannan karan ina nan
to in sun maimaita fa yanzu
to ni na ga miki ba zai yiwu ba domin suna buƙatar haɗin kaina suna buƙatar kane tereri to zan yi terera abin da ya faru a baya wallahi haja ban sani ba hankali na bai kwanta sai dan shugaban kasa ya faɗa da bakin sa cewa Allah ne ba za a siyar ba domin abin da muke ta faɗa kenan ya ilahi sai an gyara abu ya zama tangaran kuma sai a dauka a ba wani a abin da bai wuce la'ada ba yanzu ana canja manyan transport a Najeriya wanda ake siyar ga hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma a zo a ce za a ba wani mutum shi kadai
iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama kamar ko na mako sai mun ga yawa dukkanin masu muzuran matsi mu rafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa karewa suke kullun kwana koda ko sun tara malala domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 136 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko su yi sallamar sakin kujin da suke ganin sun dafe dukko dake an ce mafi akasarin su sun riga sun danna dala kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai wakilan mu Salisu Lado na jihar Adamawa da Hassan Maina Kainan babban birnin tare Abuja, sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai Maman Manuniya Madina Daudan da dukkanin su da su aka dinga daudala. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Allah a gaida Isa Lawal Ikira. Yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Nasihar mu ta yau shine dangane da abin da ya shafi biyayya da kuma da'a ga waɗanda suke magabata, musamman waɗanda Allah ya shugabantar ta hanyar ilimi da kuma ainihin haihuwa a cikin mu. Idan muka duba, maluma suna ta kokarin su wajen jawo hankulan mu, musamman mu mazauna ƙasa irin Najeriya waɗanda muke fuskantar zabe cikin ƴan kwanakin nan masu zuwa, cewa duk abin da zamu yi mu tsarkake niyyarmu kuma mu baiwa Allah zabi dangane da shugabancin da Allah madaukakin sarki zai zaba mana, ba zabin kanmu ba, ba son mu ba. Idan muka zama mutanen kirki, Allah zai khalifantar mana da mutumin kirki. Sannan idan muka dauka cewa hikimar mu ko dabaran mu ce za ta bamu wanda muke so, wanda kuma nan zamu ga cewa watakila shi zai sama mana mafita, to babu shakka wannan ba mu ba Allah haƙin da ya dace mu bashi ba. Dan haka Allah, muna kaskantar da kawunan mu da tuba zuwa gare ka, cewa kai mana zabi na kwarai, ka bamu shugabanni na kwarai da muke kaunar su suke kaunar mu, waɗanda suke tausayin mu muke musu da'a, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai tare da mu duk na ƙasa wanda baya biyayya baya da'a ga ainihin na sama da shi, haka nan shi ma bai tare da mu na saman da baya tausayi kuma baya kyautatawa waɗanda suke ƙasa da shi. Don haka mu mabiya da shugabanni duka amanoni ne tsakanin mu da junan mu, kuma Allah zai tambayi kowa ta hanyar amanar da ya bashi. Sannan mu sani cewa ita wannan amanar ba sai kana shugaba na koli ba, komai rashin matsayinka da kake gani baka da matsayi, to Allah madaukakin sarki ya baka abinda zaka iya canza rayuwar al'umma da shi, ma'ana wanda tsarin mulki ya bayar shine ainihin kuri'arka. To da wannan kuri'ar kada ka dauke ta ka tozartar da ita ka wulakanta ta dan saboda neman abun duniya ko kuma wata manufa ta daban. In zaka yi zabe, kai da sunan Allah, sannan ka tsarkake niyya, sannan ka dogara ga Allah, sannan kuma kai addu'a. Da wannan sai Allah madaukakin sarki ya zaba mana abinda bamu zata ba kuma ya zama mana alkhairi. Dan haka fatan mu shine Allah kai mana kyakkyawan zabi, ka zaunar da mu lafiya, ka ciyar da mu gaba, ka ainihin yaye mana dukkan kunci da bakin ciki, ka sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Masha Allah. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya nada wani lauya na musamman da zai bincike yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban kasa Amurka Joe Biden dake Washington da kuma a gidansa dake Wilmington a jihar Delaware. Garland, babban lauyan na Amurka, ya zabi Robert Hur, tsohon mai gabatar da kara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland, don gudanar da binciken. Haka kuma Hur ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Serbia da sauran sassan duniya. Mai bada shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Shalay, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Serbia Alexander Vucic a birnin Belgrade. Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida na neman kasar Canada ta taimaka wajen yaye kasarsa daga amfani da man fossil daga wurare kamar Russia. A jiya Alhamis ne dai, Kishida ya kai ziyara a birnin Ottawa a karon farko a matsayinsa na shugaban gwamnatin Japan a zaman wani bangare na rangadin wani rukunin kasashe bakwai da yake yi. China ta soki wata yarjejeniyar tsaro da aka cimma a ranar Laraba tsakanin Burtaniya da Japan, wacce ta bada damar tura dakaru tsakanin kasashen biyu. Burtaniya da Japan sun bayyana China a matsayin kalubale a yankin Asia da tekun Pacific.
To kafa mai sallama da ku, muna mika sakon fatan alheri ga Honorable Salisu Maske Gomel, wanda zai aure da Esther gobe Asabar da karfe 2 na yamma, masallaci Umar Bilgadab a birnin Gomel. Allah ya bada sa'a. To masu sauraro, da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta tayana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. Kuma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.